أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. منا جدد غدير مو غ الله سبحانه وتعالى دي كام وندرسي نتافين صفه صلاه النبي صلى الله عليه واله وسلم من التكبير الى التسليم كانك تراها نا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. إذن با من تابا كرنشي كرنشي مو تند غنط دي حزو نهدو دي غباتا ديكا منا چكي مقدمر مالني يو دي دالا ذامو شغشك لتافي كيسي لتافي يا فارا دي يدبياني غميدة فسكنتر الكبلة يناشي واستقبال الكعبة fuskantar kaaba a lokacin da mai sallah zai yi sallah. Wannan fuskantar kibla ɗaya ne daga cikin rukunnan sallah, wajibai daga cikin sallah ko kuma wajiban sallah ko rukunnan sallah wanda sai da su sallah ke inganta idan sallah ce ta farilla. Duk wata sallar da a farilla matukar ba halin yaƙi ba, matukar ya za mutum yana iyawa, to dole ne sai ya dibi alƙibla sannan sallar za ta inganta. To sai mali ya kawo wannan topic istiqbalul ka'aba, fuskantar ka'aba. Yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idha qama ila ssalati istaqbala alka'aba. Lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare sa, ya kasance idan ya tashi zai yi sallah, to zai dibi ka'aba ne. Fil fardi wan nafli, a sallar farilla da sallar nafila duk manzo Allah yana dibin alqibla. Wannan kuma hadisin tabbataccen hadisi ne, wato hadisi ne mutawatiri, wato hadisi musi'u salatihi ne, wanda shahararren hadisi kama ana cewa shine umda ko kuma shine ummul babi a cikin matsalolin sallah. Mutumin nan da yazo yi sallah gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah ya ce masa koma kai sallah domin kai baka yi sallah ba. Ya sake kuma yi sallah, yazo yawa manzo Allah sallama, manzo Allah ya karbi sallamar, amma kuma sai ya ce masa saki ko sallah domin sallar ka bata yi ba, baka yi sallah ba. Ya koma har aka yi haka so uku, to daga nan sai ke cewa ina rantsewa da wanda ya aiko ka da gaskiya, bai iya wata sallah ba in ba wannan sallar da ka gana yi ba. To shine sai manzo Allah ya koya masa yadda ake sallah. To daga cikin wannan koyar masa da ya koya masa, ya ce idan za ka yi sallah istaqbil ka'aba, ka dibi ka'aba, ko istaqbilil qibla, wata ruwaya ka dibi alqibla. To wannan hadisi kaga shahararren hadisi ne, kuma umda cikin matsaloli na sallah wanda ya ambaci ababen da sallah ba ta cika sai da su. To wannan hadisin yakan sha yawan maimaitowa a wannan littafi, kasancewar littafi yana magana game da sallah, kuma wannan hadisi shine uwa game da abin da ya shafi bangaren sallah. Shine malam ke cewa manzo Allah ya kasance idan zai yi sallah, to zai dibi Ka'aba a cikin farilla da kuma nafila. Wa amara bidhalika, kuma annabi ya bayar da umurni a dibi dakin Ka'aba. Faƙala almusi'u li salatihi, sai ce li musi'i salatihi, ga wanda ya muna na sallarsa. Shine wannan hadisin da muka ambata, yake ce masa iza qumta ila salati fasbigil wudu'a, idan ka tashi za ka yi sallah, to ka tabbatar da kayi arwalla cikakka, arwalla lafiyayya wadda ta tabbata kamar yadda manzo Allah yake yi, ka wanke kamar yadda manzo Allah yake yi, ka shaka kamar yadda manzo Allah yake yi, ka shafa kamar yadda manzo Allah yake yi, kai dukkan arwallar cikakka kamar yadda manzo Allah yake yi, shine isbagul wudu'i. Bayan hakan kuma summastaqbilil qibla fakabbir, sai ka dibi alƙibla ka yi kabbara. Kaga wannan hadisin ya tabbata mana rukunan sallah guda biyu, na farko dai shi ne fuskanta alƙibla, na biyu shi ne kabbara, wato kabbara harrama. Wannan yana da ke rukunan sallah, dole sai da su ne suna cikin wajibban sallah, fuskantar alƙibla da kuma kabbara. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, haka ya koya ma wannan bawan Allah. Wannan hadisin yana cikin sahih al-Bukhari, yana cikin sahih Muslim, da sauran wasu littafai da dama na sunna. Wa kana sallallahu alaihi wa sallama fi safari, kuma hadisi na gaba kuma wanda ke nuna muna dibin alqibla ga mai sallar farilla amma banda mai nafila, yake cewa manzo mai nafila ba dole ne ba, sai dai shi ma in ya dibi alqibla yayi sallah kuma, to wannan kuma haka ake so, amma ba matsayin sallah ba ta inganta sai ga hakan ba, a'a, mutumin da ke nafila kuma matafi ne, to shi in ya dibi alqibla haka ake so, in bai samu dama dibi alqibla ba kuma, to za ka ji kamar yadda za mu ji yadda zai yi, kamar yadda hadisi zai ambata muna a wannan gurin. Wa kana sallallahu alaihi wa sallama fi safari, manzo Allah ya kasance yana cikin tafiya, yusalli nawafila, yana sallan nafilfili, ala rahilatihi, aka abun hawansa, wa yutiru alaiha, kuma hadda shafa'i da witri duka yana yi akan dabbar tasa lokacin da yana cikin tafiya, haisu tawajjahat bihi, duk inda dabbar ta diba to can zai dibawa yayi sallah, sharqan wa garban, gabas ta diba ko yamma ta diba ko kudu ko ma dai arewa, a duk dai inda dabbar ta fuskanta to nan ne zai fuskanta sai ya diba yayi sallah a can. Wannan a wajen tafiya kenan, idan mutum yana matafi zai yi nafila, to ya an halatta mai ya dibi duk inda ya ga dama yayi sallah, duk inda abun hawansa ya fuskanta. Yanzu manzo Allah yana haye da dabba ne, mu yanzu za ka same mu muna hawan motoci ne, wasu suna hawan jirgi ne, wasu suna hawan mashin ne, wasu suna hawan keke ne, da sauran ababen da ake hawa a hali yanzu. To kaga idan kana kan tafiya kana bukatar kai nafilar ka, sawa'un nafilfilin dare ne ko nafilfilin rana, to kana da damar kai dibi alqibla kai sallah, kana da damar ka dibi duk inda abun hawan ka ya diba sai ka yi sallah. Idan kana iya dibi alqibla to walillahi alhamdu, idan kuma baka iyawa kuma kana bukatar kai nafilar ka, to kawai ka dibi inda abun hawan ka ya diba, motar ka ta dibi gabas sai ku dibi gabas ka yi sallah, kilan kuma ta dibi yamma ne wannan ba matsala sai ka dibi yamma ka yi sallah, kilan kudun ne kilan arewa ne duka ba wata matsala sai ka diba nan ka yi sallah. Haka wannan hadisi ya tabbata, haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi, shi ma hadisi yana cikin sahih al-Bukhari kuma yana cikin sahih Muslim. Sallallahu alaihi wa sallama yana sallan nafila akan abun hawansa, kuma yana witri akan abun hawansa, su ne sallolin dare, kuma duk inda abun hawansa ya diba can yake dibawa. Fi zalika nazala qawluhu ta'ala, akan hakan ne ma sallar matafi kuma mai sallah ta nafila, akai ne ne ayar nan ta sauko, ayar nan da ke cikin suratul baqara, inda Allah ke cewa fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, a duk inda kun ka diba to can ne Allah ke so a duba, can ne fuskar Allah kenan, nan na Allah ke bukatar ku diba ku yi sallah, kenan akwai Allah gurin, duk inda kuka diba akwai yarda Allah a gurin, ya halatta ku dibi wannan gurin ku yi sallah. Wannan aya da ke cikin suratul baqara aya ta 115 ta tabbata muna lalle idan kana tafiya a matafi to ka dibi duk inda ka ga dama, domin ayar bata ambaci cewa kana wajen tafiya ko kana zaune a gida sallar farilla ko sallar nafila, duka wannan aya bata nuna hakan ba, amma ita shi kuma alqur'ani abunda ke fassara muna shi sune hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasancewar sa shine aka saukar ma wannan alqur'ani, kuma Allah gaya masa wa nazzalna alayka adh-dhikra litubayyana wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, muka sauko mana alqur'ani don kawa mutane bayani, ashe wazifar manzon Allah ashine wa mutane bayanin abinda aka saukar masa kenan hadisansa sune za su yi mana bayani ayoyi to ayar ta ce duk inda kuka diba to can ne Allah yake bukata a diba to sai manzo Allah mana bayanin cewa idan sallar nafila ne aikin manzo Allah sai nuna mana sallar nafila wajibi ne sai ka dibi wato ba wajibi ne sai ka dibi alƙibla ba tunda nafila ne kuma kana halin tafiya wannan kana da damar ka dibi duk inda abun hawanka ya diba sai ka yi sallah kasancewar ga hadisi haka suka tabbatar wa kana ahyanan wani lokaci ma sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza arada an yatatawwa yana bukatar yayi nafila ala naqatihi akam dabbarsa istaqbala biha alqibla zai fuskanci alqibla da wannan dabbar fa kabbara sai kabbara harrama summa salla haythu wajahu rikabuhu daga nan kuma sai ya ci gaba da dibi inda abun hawansa ya fuskanta da shi kamin ya kabbara harrama sai ya tsaya da abun hawansa sai ya fuskantar da wannan abun hawan gefen alqibla sai dibi alqibla to shikenan sai ya kabbara harrama idan yayi kabbara harrama yanzu ya shiga sallah shikenan kuma sai ya ci gaba da sakin dabbarsa ta ci gaba da tafiya a inda take tafiya kaga in tana dibi yamma sai juriya ta ci gaba da tafiya yamma kuma sai ya ci gaba da sallah a hakan din kaga kabbara harrama ya tsaye ta an dibi alqibla in kabbara daga nan kuma duk inda za ta fuskanta sai a fuskanta a ci gaba da tafiya da sallah a hakan din kenan wannan ya nuna muna wata rana ba kowane lokaci ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayar da abun hawansa domin ya dibi alqibla lokacin kabbara harrama wani lokaci kuma bai ma tsayawa ya dibi alqiblan a zai ci gaba da kabbara a duk inda dabbar ta fuskanta ci gaba da sallarsa kuma a hakan kaga ya nuna kenan wani lokaci ya halatta kai haka ka tsaya da abun hawanka yana yiwa motar kace yana yiwa keke ko mashin ko ne abun hawa din sai ka tsaya sai ka dibi alqibla idan ka dibi alqibla sai kai kabbara harrama bayan ka yi kabbara harrama sai ka dawo ka ci gaba da tafiya a inda ka fuskanta canda da tafiyar ka sai ka ci gaba da sallar ka haka kuma sallar ba dole sai ka yi ruku'i kamar yadda ake a kasa ba ba sai ka sajida kamar yadda ake a kasa ba za mu karanci hadisin da ke nuna muna haka a nan gaba amma dai abinda muke so mu fahimta karkashin wannan hadisin kamin mu wuce shine ya halatta ka tsayar da dabbarka ko abun hawanka lokacin da kai niyyar fara sallah sai ka dibi alqibla in ka diba sai kai kabbara bayan kai kabbara harrama to daga nan wanda mu ambata muku nan baya cewa kabbara harrama tana cikin rukunin sallah tana cikin dole sai da ita to in kai kabbara harramar lokacin da kake dibi alqibla to daga nan zaka ci gaba da tafiya a inda abun hawanka ya fuskanta kana dibi a wannan gurin kana sallar ka babu matsala tare da sallar ka hakan ya halatta wani lokaci kuma ba sai ma ka tsayar da kanka ka tsayar da dabbar ka ba ka dibi alqibla kawai yi kabbaran ka ci gaba da sallah a duk inda ka fuskanta kenan wannan ya nuna ba dole ne ba fuskanta alqibla lokacin kabbara harrama kamar yadda yake ba dole ne ba fuskanta alqibla ga mutumin da ke sallar nafila halin tafiya malai ci gaba da cewa dai wa kana yarka'u wa yasjudu ala rahilatihi ima'an bi ra'sihi wa yaj'alu as-sujuda akhfada min ar-ruku'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a lokacin da yake wannan sallah ta tafiya akan abun hawansa yakan yi ruku'i yayi sajada annan sama abun hawansa matsayin ima'i da kansa yana ishara ne yana nuni da kansa ba tare da yaji ya ruku'i cikakken ruku'i ba kamar yadda ake yi lokacin da mutum yana kasa ko kuma sajada kamar yadda ake yi lokacin da ana kasa a'a zai dan sunkuya ne kai wanda sunkuyawar wa yaj'alu sujuda akhfada min ar-ruku'i zai sanya sajada ta zama kasa ga ruku'i kinan sajadar ta zama bata kai ruku'i zuwa kasa kasa ba a ruku'in bai kai sajada zuwa kasa kasa ba ruku'i dama mun san ko da kasa kake ruku'in bai kai sajada ba to yanzu ma kana tafiya a hakan to haka za ka yi ruku'i sai ka dan sunkuya kadan idan ka je wajen sajada nan kuma sai kai sajada sunkuya wadda ta tsara waccan da kai ta farko lokacin ruku'i
to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi kuma hadisin tabbatacce ne yana cikin musnad na Imam Ahmad hadisin ne tabbatacce kamar yadda Muhammad Nasir al-Albani ya ambace shi cewa ingantacce ne haka kuma Imam Tirmidhi shi ma ya fitar da wannan hadisin kuma yace hadisi ne tabbatacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah akan Abu Hawansa kuma yayi ishara ba tare da yayi sujada da ruku'i kamar yadda aka saba ba yana ima'i da kansa amma kuma ruku'in sa sai ya zambe kai sujada zuwa kasa ba haka sallallahu alaihi wa sallama yake wa kana idza arada an yusalli al fariidata nazala fastaqbala al qibla amma kuma ya kasance idan zai sallar farilla to nan kan zai sauko sai ya dibi al qibla yanzu dazu muna maganar nafila ne aka ce zai ci gaba da sallar sa a duk inda dabba ta ko abun hawansa ya fuskanta amma yanzu tunna farilla ce azhar ce ko la'asar ce ko magriba ce ko isha ko asuba ko sallar juma'a to wannan ba a yi cikin mota ko cikin jirgi kar ku ga cewa wato kuna da yawa a cikin jirgi kun isa ku yi sallah sai ku ce to bari ku nada liman waye muku sallar juma'a a cikin mota a cikin jirgi a'a ba a dole sai an dibi al-qibla jirgi in bai dibi al-qibla ba ba a wannan sallar ko da za ku yi sallar to ba sallar juma'a za ku yi a cikin jirgin ba sai dai ku yi azhar ita kuma azhar idan ya zama kuna iya saukowa ku dibi al-qibla to wajibi ne sai kun sauka ku dibi al-qibla idan ya zama kamin ku sauka lokaci na iya wucewa kuma lalle jirgi ba zai tsaya ba sai wannan lokacin kuma lokaci na wucewa to wannan kuna da damar ku yi sallah cikin jirgin nan kuma a duk inda dabbatun jirgin ya fuskanta ku yi haka duk yadda kuke iyawa in kuna iya dibi al-qibla to wallahi alhamdu haka ake bukata idan ba ku iya wato kuma sai ku dibi inda kuke iya dibawa idan ya zama kuna iya ruku'i da sujada sai ku yi ruku'i ku yi sujada wannan ba matsala idan ba ku iya wato kuma sai ku yi sallah kamar yadda kuke iyawa domin ita sallah ba a jinkirinta akan lokacinta matukar kana da hankalinka ba mantuwa kai ba ba bacci kai ba za ka yi sallah a duk halin da ka samu kanka fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgudun yadda kuke iyawa to yanzu sai ya zama sallar farilla ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsaya tunna farilla ce idan ya tsaya sai ya je ya fuskanci al-qibla da dukkan sharuddan sallah yayi ta a ƙasa sallallahu alaihi wasallama ba bisa abun hawa ba kuma yana dibi al-qibla wannan farilla kinin hadisin tabbatacce ne na cikin sahih al-bukhari kuma imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad din sa hadisi ne tabbatacce cewa lalle in sallar farilla ne annabi saukowa yake yin ƙasa kuma idan ya sauko ƙasa zai sallar nan kamar yadda ake yi na dibi al-qibla da ruku'i lafiya da sujada lafiya kamar yadda aka shar'anta wannan sallar farilla kenan ba sallar nafila ba ina fata ana fahimtar bambancin sallar farilla da sallar nafila a wajen bangaren fuskantar al-qibla wa amma fi salatil khawfi ash-shadid mala yake to amma fa idan ya zama sallar ta tsoro ne ta yaki ne inda ake yaki ana cikin tsoro ga arna zagaye da ku ko ga ku kuna fuskantar arna a cikin yaki to wannan kan to ba ya sha bamban da yadda za a cewa ka zo ka dibi al-qibla kai sallah wannan ya sha bamban tunna akwai tsoro kuma mai tsanani wannan faqad sanna sallallahu alaihi wasallam li ummatihi an yusallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbil al-qibla aw ghayr mustaqbiliha wannan kan to suna da damar su yi sallah annabi ya sunnanta ma al-ummarsa su yi sallah rijalan suna tafiya a ƙasa qiyaman ko suna tsaye ala aqdamihim akan kafafuwansu aw rukbanan ko suna haye akan ababen hawansu mustaqbil al-qibla suna dibi al-qibla aw ghayr mustaqbiliha ko ba sa dibi al-qibla ana cikin wannan yakin duk yadda suka ga dama su yi sallah haka yadda duk ta shi musu sauki haka za su yi sallah yadda duk suke iyawa haka za su yi sallah saboda yanzu ana cikin tsanani ku dibe muhimmancin sallah ana cikin yaki tsakanin ku da arna ku sara su sara kun sa su gaba sun sa ku gaba kun zagaye su sun zagaye ku amma har yanzu dai ba dauke muku sallah ba kun ga wannan yana nuna mana muhimmancin sallah a musulunci za ku yi sallah a hakan kuma yadda kuke iyawa kana tafiya kuma sallar da ba ta hana ma magana ba ta hana ma shekawa da gudu ba ta hana ma wani aiki duka kana cikin sallah kana wannan ba laifi kana sarawa ana sarawa kaga wani dan uwanka kusa gari ka karni na dafafe ne maza maza buɗa baki ga ya masa kai dibi bayanka ga wani arni bayanka wannan baya bata ma sallah magana bata bata sallah a cikin wannan yanayi na yaki lokacin da yakin ya kai intaha ya kai gargara ya kai tsanani wannan ba magana bata hana bata sallah rashin dibi alƙibla bai bata sallah dibin gudu bai bata sallah sannan kuma jini da ke samun jikinka ko wata kazamtar da ke a jikinka ba ta hana ma sallah kai sallah bisa ga yanayi da halin da ka samu kanka a wannan lokacin Allah ya karba fattaqullaha mastaratum ku je kuwa Allah ibada gurgudun yadda kuke iyawa wannan shine abin da ya tabbata daga manzo Allah haka ya sunnanta muna wannan sallah har yana cewa izaqtalatu fa innama huwa at-takbiru wal isharatu bir ra's yace abunda kawai za a yi idan arna da musulmi sun gamu an cakude guri daya ana fafatawa tsakanin musulmai da arna to sallah a wannan lokacin kabbara kawai ake sai kuma ishara da kai ana kabbara ana karatu alqur'ani ana zikiri ana ishara ba sai kai ruku'i ko sujuda ba ana wannan sallar hakan sallan ta inganta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma hadisi ne tabbatacce kamar yadda kuka ga Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo wannan hadisi a wannan littafin nasa wanda ke gaban mu wannan hadisi yana na farkon sa yana cikin Sahih Bukhari da Muslim kuma in kaddibi al-irwa'ul galili na Muhammad Nasiruddin Albani zaka samu wannan hadisi na 588 haka idan kaddibi Sunanul Baihaqi da sanadi tabbatacce bisa ga sharadin Imam al-Bukhari da Imam Muslim zaka samu wannan dake cewa izaqtaladu fa inna ma huwa at-takbir wal isharatu bir ra's wancan kuma dake cewa ai annabi ya sunnanta ma al'umma su yi sallah rijalan qiyaman ala aqdamihim suna tsaye akan kafafunsu aw rukbanan ko suna haye mustaqbilil qibla wa ghairi mustaqbiliha ko kuma aw ghaira mustaqbiliha suna dibi al-qibla ko ba sa dibi al-qibla wannan hadisin shi ko zaka same shi ne cikin sahih bukhari zaka same shi cikin sahih muslim kamar yadda muka gabatar malam ya ci gaba da cewa wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqulu kuma lalle ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana fada kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi masiratin aw sariyatin mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin wata tafiya koko sariya wato tafiya kawai haka ko kuma cece sariyatin sariya sariya ita kuma shine tafiyar yaki wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura mutane su je su yi wannan yakin amma shi ba da shi ba to wannan shi yake nufi da sariya shi kuma masira to tafiya ce kawai ordinary tafiya to shi Jabiru mai ruwaito muna wannan hadisi a hali yanzu sai yayi shakka shin masira ne ko sariya to kawai da yace mun kasance tare da manzo Allah cikin tafiya ko kuma tafiya ta yaki wanda manzo Allah ya tura mu bai samu zuwa ba fa asabana gaimun sai ga wani girgije ya zo ya ruhe muna watan rana ba ma gane inda gabas take ba ma gane inda yamma take muka yi demuwa fataharraina sai muka auna kowa ya kirdada muka kirdada muka zo muka yi sallah amma wajen kirdadawar da muka kirdada waqtalafna fil qibla muka samu sabani a ina alqibla take wannan da ya auna auna yace ga inda alqibla take wancan shi ma ya auna auna yace a ga inda alqibla take kare yanzu mun samu sabani kenan to haka dai sai muka zo muka samu wannan sabani a ina alqibla take ba mu gano ba amma kowa dai yayi iya abun da yake fa salla kullu rajulin minna ala hida kowane ɗaya daga cikin mu sai yaje sallah gurgudo inda yake ganin can ne alqibla ni na gani nan kai kana gani can to kowa dai sai je sallah a inda yake ganin cewa nan ne gabas sai muka yi sallah haka inda Jabiru da Abdullahi muka kare wannan sallar tamu faja'ala ahadana yakhuddu bayna yadayhi lina'lama amkinatana sai zama duk wanda zai sallah to zai dan yi zane a gabansa domin mu gane a ina ne muka fuskanta koda demuwar ta sake mu rana ta bayyana yanzu sai mu gane wane ne a daidai daga cikin tunan yanzu mun kowa yayi ya, to sai mu gane wane ne a daidai shikenan kowa inda ya auna sai ya zani falamma asbahna lokacin da gari ya waye girgije ya wuce rana ta fito na warnahu sai muka je muka dibi wannan zani zanin da muka yi fa idza nahnu sallaina ala ghairi alqibla sai muka ga dukkanin mashe mun kuskure ba mun salla inda alqiblan take ba dukan mu fa zakarna zalika lin nabi sallallahu alaihi wa sallama muka zo muka kwaso wannan labari muka ga ma annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ga abun da fa ya faru falam ya amurna bil iyada annabi bai ce muna mu maida sallah ba wa qala qad ajazatkum salatukum yace sallar ku ta ishe ku to kaga kenan idan mutum yana cikin tafiya ko kuma yana da wani wuri sai ya samu demuwa yayi iya abun da yake iyawa domin gane inda alqibla take to kuma sai ya zamba yi ganin ba yayi sallah sallar sa tayi duk inda yake auna ya ga nan ne a dare yayi sallah tayi sawa'un ya gane alqibla hakikan ko bai gane ba in ya gama sallar sa hakan to sallar sa ta wuce anan malamai ke sabani shin zai mai da sallar idan ya gane tun kamin lokaci ya wuce ko ko bai mayarwa wasu sun ce bai maisuwa wasu ko kace a'a wannan abunda a dalilin da yasa manzo Allah ce kar su mayar bai ce su mayar ba saboda already sun riga sun yi sallah da dadewa ne sun a lokaci ya wuce amma da lokaci bai wuce ba to da za su sake maimaita wannan sallar to kaga al-itiyatu anan shine tunda a riga an yi sallar kuma sallar a riga an gama ta to idan ya zama yanzu kun ka gane bayan kun kare sallah ko ka gane ba ku yi sallah daidai alqibla ba tunna farilla ce to ku maida sallar ku shine fi zama itiyadi amma da a ce lokaci ya wuce ko kun bar wannan gurin da dadewa to wannan kaga ba za ku mayar ba kamar da manzo Allah bai ba wadancan umurni su bayar da sallah ba wa kana sallallahu alaihi wa sallama yusalli nahwa baitil maqdis annabi sallallahu alaihi wa sallama da can yana sallah yana dibin bangaren baitul maqdis wato kudus kenan a can yake dibawa wal ka'batu bayni yadayhi kuma dakin ka'ba a wannan lokacin tana gaban sa yana cikin garin makka ne farko farkon musulunci sadda aka turo shi a makka a wannan lokacin in zai yi sallah to dakin kaba da gaban sa amma bai dibin sa sai dibi baitul maqdis dakin maqdis wato kudus wajen palestinawa sai diba can yayi sallah qabla an tanzila hadhihi al-aya kamin wannan aya ta sauko to duka in zai yi sallah zai dibi baitul maqdis ne wace ce ayar ita ce inda Allah ke cewa cikin suratul baqara qad nara taqalluba wajhika fis samai فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana gaya masa cewa lalle ya manzo Allah muna ganin jujjuyawar fuskar ka da kake jujjuyawa a sama kana daga fuskar ka sama kana kallon sama kana jiran lokacin da zamu baka umurni ka dibi dakin Ka'aba ko kana jiran lokacin da zamu baka umurni na canza ma alqibla to saurara falan walliyannaka qiblatan tardaha zamu kiyuya ka daga dibin baitul maqdis ka koma kana dibi alqiblat da mumun gamsu da ita ka dibeta tardaha wanda kai ma kanka zaka gamsu da wannan alqibla zaka yadda da ita to ga umurnin kamar haka fa walli wajhaka shatr almasjid alharam ka dibi ka fuskantar da fuskarka a bangaren masallaci mai alfarma dakin Ka'aba to daga wannan lokacin kuma sai manzo Allah ci gaba da dibin dakin Ka'aba tun daga Allah yake masa ya diba can da can farko ga inda yake dibawa can amma yanzu ga aya ta sauko sai dawo yana dibin dakin Ka'aba falamma nadrat istaqbal al-Ka'aba lokacin da aya ta sauko sai ci gaba da dibin dakin Ka'aba kenan fa baina mana annasu bi quba fi salati subh ana nan wata rana sai ga wasu mutane a can quba suna sallah kuma sallar ta asuba izja'ahum atin sai wani mai tuhuwa yazo musu fa kala sai yake ce musu inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qad unzila alaihi al-lailata alquran lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jiya da dare an sako masa da alqurani an sako masa da aya kuma wannan ayar wa qad umira an yastaqbila al-ka'aba ta umurce shi an umurce shi cikin wannan ayar cewa ya rinka dibin dakin Ka'aba baimakon baitul maqdis su kuma a can da suna dibin baitul maqdis ne tunna can haka ake can farko. To yanzu ga aya ta sauko cikin dare, suna cikin sallah, sai ga wani bawan Allah ya same su suna sallar asuba. Yace to ku tsaya ku jiya, kun ji jiya jiya Allah ya sauko da aya, kuma wannan aya ta umurci manzo Allah ya dibi ɗakin Ka'aba. Wannan shine abun da nake sheda muku, suna cikin sallah. To wa kanat wujuhum ila ash-shami, da suna dibin Siriya ne, wato bangaren Palestinawa suna dibin can ne, wato suna dibi arewa kenan. Fastadaru, sai suka juyo. Wastadara imamuhum, shi ma limamin su ya juyo. Hatta istaqbala bihimul qibla, sai da ya dibi alqibla tare su, ana cikin ruku'i. Ga umurni daga wajen manzon Allah, shi kuma manzon Allah umurni ne daga wajen Allah. Aya ne Allah ya saukar cewa a bar dibin baitul maqdisi, a dibi ɗakin Ka'aba. Suna cikin sallah, sun kai ga ruku'i. Yanzu ba su ce bari mu bari sai mun taso daga ruku'i sannan mu juya ba, a cikin ruku'in suka juya. Ballanta ma a ce sun ce kai yanzu kan dai tunda mun fara da nan, bari mu bari sai mun ƙara wannan sallah, wata sallah sai mu diba can. Ba haka suka yi ba, haka kai tsaye sai suka juya fuskokinsu suna duƙe. A nan suka yi rawun, suka juyo, suka dibi bayansu. Da suna dibin arewa, yanzu sai suka juyo suna dibin kudu, domin ɗakin Ka'aba na kudu da Madina. To daga nan sai suka juyo suna dibin kudu. Wannan yake nuna muna falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da irin yadda suka ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da yadda suka ɗauki wannan addinin ma gaba ɗayansa. Umurnin manzon Allah ko Allah suke jira za su aiwatar da wannan umurni a duk halin da suka samu kansu. Ka dibi irin sauri da gaugawa na biyayya ga Allah, da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suna cikin sallah, sun kai ga ruku'i, ba su ɗago daga ruku'i ba, sai ga mai shela yana faɗa musu lalle annabi ya Allah ya sauko mai da aya, kuma ya bashi umurni ya dibi ɗakin Ka'aba maimakon ɗakin Maqdis. Kawai nan take take, ba su jira suka taso daga ruku'i ba, ballanta su jira ma su ƙare sallah, ballanta ma a ce sun saba manzo Allah, sun ci gaba da tunan mu dai kan gawo da muka saba, kama wajanna alaihi aba ana haka muka saba ana yi, to haka za mu ci gaba da yi. Ga hadisi, ga aya, ka ce kai wa da kun ka saba haka za ku yi. Wannan ya nuna baka ɗauki addinin ka da kima ba, baka ɗauki addinin ka da daraja ba, ba yadda aka saba kuka saba ba. Aya annabi yayi, ya Allah yake yi, to wannan shine sabon manzo Allah fa sallallahu alaihi wasallam. Haka suke su, da annabi ya ce ai za su yi mazan maza su je su yi shi, babu bata lokaci. To wannan ne shine a takaice bayani game da abun da ya shafi dibin alqibla a cikin sallah. Kenan a cikin wannan darasin namu mun fahimci cewa lalle dibin alqibla rukuni ne daga cikin rukunnan sallah, wajibi ne daga cikin wajiban sallah. Mai sallah ya dibi alqibla, ya dibi bangaren gabas, ya dibi bangaren alqibla a duk inda yake a duniyan nan. Idan mu ne nan yamma sai mu dibi gabas, idan waɗanda ke kudu ne da ɗakin Ka'aba sai su dibi arewa, waɗanda ke arewa da ɗakin Ka'aba sai su dibi kudu, waɗanda ke gabas ga ɗakin Ka'aba sai su dibi yamma. Wannan shine addoli, shi attilas a cikin sallah ta farilla. Amma sallar matafi kuma ta nafila, to wannan an ce duk inda ya diba sallarsa ta yi, wannan mun gabatar da shi. Ina fata an gano na. Wannan shine abun da muka karanta a cikin wannan babi. Sannan kuma mun ga irin yadda sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke da kokarin biyayya ga manzo Allah, suke girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, suke girmama ayoyi na Alkur'ani. Kai tsaye idan suka samu umarni daga littafi Allah ko sunnan manzon Allah za su yi maza maza ba ɓata lokaci a wajen aiwatar da wannan abun. Sannan mun ga irin yadda za a yi a lokacin da ake sallar yaƙi, ana cikin tsananin yaƙi, mun ga yadda ake yi, shi ne za ka yi sallah gwargwadon yadda kuke iyawa, sawa in kuna iya yin sallar ku ko bisa ga yadda aka saba, ko ko ba ku iyawa, kuna iya yin ta a tsaye, kuna fuskantar maki a tsaye ba tare da ruku'i ba, don gudun kada ku yi ruku'i su auko muku, ko ko a'a ba ma wannan ba, kuna gudu ma kuna sallah, kuna sara kuna sallah. duk wannan ya halatta kai kana kwance cikin jini an sare ka gaddara rayuwarka ta fita kamera rayuwarka ta fita lokacin sallah hankalinka bai fita gare ka ba yi sallah wannan lokacin kamera rayuwarka ta fita wannan duka haka musulunci ya karantar da mu kuma mun gane shi a wannan littafi mun gane shi a wannan karatun namu da ya gabata zamu shiga topic na gaba ko kuma mu ce babi na gaba shine alqiyamu shine tsayuwa an ce adibi alqibla to wannan mun ce rukuni ne to haka kuma mutum yayi tsayi a cikin sallah shi ma rukuni ne baka zuwa kai sallah zauni alhali kana iya tashi tsaye baka zuwa kai kwance alhali kana iya tashi tsaye idan mutum yana iya tashi tsaye tsaf ya dibi alqibla tsayuwar sallah yayi sallar sa ta farilla to wannan wajibi ne gare shi haka shi ma kansa irin wancan ne da muka ambata a dazu in ba wajen yaki bane idan ba nafila ne ba lokacin da mutum yana matafi amma sallar farilla ne kuma ba wajen yaki ba to dole ne kai tsayuwa wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu fiha qa'iman ya kasance yana tsayuwa a cikin sallar sallallahu alaihi wasallam kuma a tsaye fil farbi a sallar farilla wata dawu'i hadda ma nafila yana tashi yi tsaye i'timaran bi qawlihi ta'ala domin biya umurni Allah da kansa da yake gaya masa yana cewa wa qumu lillahi qanitina idan za ku yi sallah ku tsaya don Allah ku yi sallar nan don Allah don neman yarda Allah qanitina kuna tsaye ba kuna zaune ba ku tashi tsaye ku yi sallah wannan shine abinda wannan aya ta faɗa da dama da cikin malamai haka suka fassara qanitina tsaye daga cikin sabbai akwai wanda ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi da sabansa idan suna sallah suna da damar su yi magana suna da damar su yi komai sai da Allah ya sauko da hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitina wannan aya sai da ta sauko sannan umirna bisukuti aka umurce mu cewa mu shiru to kaga wannan aya ta tabbata muna tsayuwa kuma ta tabbata muna mutu yayi shiru wa amma fi safari amma a wajen tafiya kan fakani yusalli ala rahilatihi annafila yana sallan nafila akan abu hawansa kamar yadda darasi ya gabata cewa idan nafila ne to zai salla a tsaye idan wani lokaci kuma zai salla bisa abun hawansa ko a zauni ko a kwance ma yana tafiya bisa abun hawansa zai yi salla ba dole ne ba sai ya zauna ba dole ne sai ya yi tsaye ba to haka a wajen tsayuwa haka a wajen fuskantar alqibla duk matsayin su daya na'am wa sanna li ummatihi an yusallu fil khawfi ash-shadid ala aqdamihi ya sunnanta ma al-umma sa cewa idan suna sallah ta farasa tsoro sallar yaki idan yakin yayi tsanani to ya sunnanta musu su yi sallah ala aqdamihim akan dugadugansu ya sunnanta musu yin sallah bisa dugadugansu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aw rukbanan ko su yi sallah a haye kama taqaddama kamar yadda ya gabata haka mu yi bayani kan wajen sallar yaki to haka ma nan tsayuwa ba in ba yaki kake ba in kuna cikin yaki akwai kwanci kake yi sallah in ma gudu kake yi sallah ba sai ka tsaya ba wannan haka ne wanda duk kake iyawa ne a wajen yaki wa zalika qauluhu ta'ala wannan kuma shine inda Allah ke cewa hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun Allah yana cewa ku kiyaye akan salloli dukkanin sallolin guda biyar da Allah ya fallanta ma bayi yin su a cikin yini ku yi kokarin ku kula da su kar ku yi wasa da wa'annan sallolin a cikin lokutan su da kuma irin yadda manzo Allah ya koyar a yi su ku tsaya akan haka ku yi fiye da manzo Allah ya koyar kuma a cikin lokaci kuma don Allah ba don a ce kana sallah ba ko don a ce ka iya sallah ba a kana tsakaninka da Allah Allah yake ayi sallah kuma kana yi ne domin Allah ya baka lada kana yi ne domin musuluncinka ya inganta kana yi ne domin gudun ka da ka shiga wuta tsakaninka da Allah kake wannan sallah shine hafizu ala salawati wassalatil wusta ku kiyaye akan wa'annan salloli kuma ku kiyaye da as-salatil wusta sallah ta tsakiya wace ce sallah ta tsakiya malamai suna sabani wasu su ce azhar wasu su ce la'asar wasu su ce asuba haka dai maganganu da dama amma magana mafi kyau cikin maganganu shine salatul wusta ita ce sallar la'asar dalili ko shine hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fasara muna wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ake gina wannan rami na khandaq sai da la'asar wato ta kusan kucce musu ba su sallah sai ma da ta kucce ba su samu yin sallah ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ji masabbai Allah ya cika kaburburan wa'annan arna da cikkunan su daga wuta Allah cika su da wuta sun shagaltar da mu daga salatul wusta sallar tsakiya to sai ka gane kenan wace ce sallar wusta ita ce sallar la'asar wannan ita ce magana mafi kyau saboda goyon bayan da hadisi ya goyi bayan wannan maganar to kaga anan kenan Allah yana bayar da umurni cewa sallolin janari wajibi ne dukkan musulmi ya kiyaye da wa'annan salloli sannan sallah ta tsakiya ita ce sallar asar a kula da ita me dalilin da yasa Allah ya kebanci sallah bayan sallar asar bayan ya ambace ta cikin wa'ancan jerin gwana wa'ancan sallolin duka daga ba kuma sai ka zo ka kebance ta an yi haka ne domin kima da muhimmanci na wannan sallar ta asar tana da matukar muhimmanci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mutumin da ya rishe arziki ya balla asar ta kuce masa yayi luzin in sallar asar yace hasarar da yi tana daidai da mutumin da ya hasarar dukiyarsa da iyalinsa kamar mutumin da aka zo gaban sa aka yayyanka masa ƴaƴansa da matansa ya rasa kansa ya rasa iyalansa ya rasa dukiyarsa to haka hasarar iya hasarar da yayin nan to ita ce zata wato ita kadai ke iya kaiwa hasarar wanda ya rasa sallar asar kaga ba karaman hasara ce ba saboda haka wata ruwaya ma cewa ta yi mutumin da ya sallar la'asar ta kucce ma to faqad habita amaluhu aikin sa ya roshe gaba daya to kaga sallar la'asar tana da matukar muhimmanci wannan ne yasa Allah ya saki kebance ta bayan ta riga ta shigo cikin salloli generally ya kebance ta ce was-salatil wusta da kuma sallah ta tsakiya sai Allah ce wa qumu lillahi qanitina ku tsaya don Allah kuna masu ibada don Allah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin haka Allah ya fada ka ga ma duniya cewa lalle sallata da kuma ibadodi na gaba daya yanke yanke na gaba daya duka don Allah nake to haka ya kamata dukkan musulmi ya zama duk ibadarsa don Allah yake ba don ayaba ba don Allah yake ba don daudar duniya ba fa in khiftum idan kuna cikin tsoro kenan kuna cikin yaki tsakaninku da arna to farijalan an ba ku dama ku yi sallah kuna tafiya a ƙasa ba sai kun tsaya ba aw rukbanan ku yi sallah kuna haye fa idza amintum idan kuma tsoron ya gushe kun samu aminci kwanciyar hankali ya zo muku to fazkurullaha kama allamakum ku je ku yi sallar ku kamar yadda Allah umurce ku a can baya kenan ku je ku yi sallah da ruku'i da sujada a tsaye da natsuwa da irin yadda aka saba sallah dai da manzo Allah ya zo da ita wannan lokacin da tsoro ya gushe muku kuka samu aminci yaki ya gushe to haka za ku yi kaga kenan fazkurullaha nan yana nufin ku je ku yi sallah domin sallah ita ma kanta zikiri ne kama yadda Allah yake ambata ta gurare da dama cikin alqur'ani matsayin zikiri nan kun ga Allah ya ambace ta fazkurullaha ya ambace ta a matsayin zikiri a wani guri kuma Allah na cewa fa iza nudiya li salati min yawmil juma'a fas'au ila zikrillah idan aka kira sallah a ranar juma'a fas'au ku je ila zikrillah zuwa ga sallah wato sallar juma'a kenan to kaga nan ma ita ma sallar kaga nan a ambace ta da matsayin zikrullah to kaga wannan shi ma dukkanin su zikrullah ne zikrin Allah ne domin zikri Allah abu ne mai fadin gaske mai matukar muhimmanci kuma a rayuwar musulmi zikri na harshe wanda mutum zai irin zikrin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yana da matukar muhimmanci in zaka shiga gida idan zaka fita idan zaka je kasuwa idan zaka dukkan wani abubuwa manzo Allah ya koya mana za a yi wannan kaga yana da matukar muhimmanci zikrin qur'ani alqur'ani shi ma kansa kada zikri ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saboda alqur'ani kaga alqur'ani shi ma zikri ne to wannan karatu alqur'ani shi ma zikri ne kwarai da gaske to kuma wannan yana da matukar muhimmanci koyi daga fi a rayuwarka da kuma addininka da kuma yake ƙara tabbatar da imanin ka karatu littafi Allah Al-Qur'ani ya zan kullu lokaci kana karatu Al-Qur'ani har shin kai zama danye a wajen karatu littafi Allah wannan babban zikiri ne haka zikirin da kuma ake yi na sallah kun ga wannan bayana da matukar muhimmanci koyi daga fi to kaga wannan shine abun da Allah ke gaya mana a wannan gurin yana cewa fazkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun kamar yadda Allah ya koya muku sallah da can ba ku sani ba da ba ku san sallah ba amma sai gashi mun turo muku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun sako mai da alqur'ani ya dauko alqur'ani nan ya karanta muku ya dauko bayanan wannan alqur'ani ya muku bayani hadisan sa katta filla dalla dalla sun muku bayani yadda ake sallah to lalle ne kuma ku gode wa Allah akan wannan babbar ni'imar da Allah ya kawo muku kuma ku je ku yi ibada kamar yadda Allah mai girma da daukaka ya ba ku umurni da cewa ku yi wannan ibada wa sallallahu sallallahu alaihi wasallam fi marbi mautihi jalisan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah lokacin da baya da lafiya kuma rashin lafiyar da ita ce a ajalinsa bi ma'ana ita ce ta addalilin wafatinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama to yayi sallah a wannan lokacin yana zaune sallallahu alaihi wasallam ya nuna kenan in baka da lafiya baka iya tsayuwa to an dauke matsayin sai kai sallah a zaune sallallahu alaihi wasallama yayi sallah a zaune Allah lokacin wannan rashin lafiyar nan tasa ya sallah a zaune gurare da dama lokacin da ba da lafiya kamar wannan rashin lafiyar rasuwarsa yayi wannan sallah a zaune kuma Abubakar yana cikin sallah manzo Allah ya ce ma Abubakar ya jiya ba da sallah Abubakar ya ji har ya fara ba da sallah tare da sahabbai to kuma sai manzo Allah sai ya ji sauki a jikinsa sai ya zo masallaci ko da ya zo masallaci sai tarar da Abubakar yana bayar da sallah kuma mutane na cikin sahu sai manzo Allah sai ya shiga sahu baya Abubakar sai mutane suka kama tafi Abubakar dama bai wayowa cikin sallah amma tafin nan da yaji mutane na yi sai ya wayoyo yana wayoyowa sai ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai cikin sahu sai Abubakar sai ya jawo daga baya manzo Allah na ce masa ci gaba da sallah sai ya jawo daga baya sai ya zo ya shiga cikin sahu sai manzo Allah sai ya wuce gaba ya zauna ya bayar da sallah a zaune sai ya zama mutane na koyi da sallar Abubakar shi kuma Abubakar yana koyi da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin ne aka daga sauti a baya domin mutanen da ke ba su jiya don manzon Allah sauti ne bai isar mutane a wannan lokacin to sai zan ya daga sauti sai mutanen baya Abubakar ya daga sauti mutanen baya suna jin sautin sa su kuma na baya na jin sautin su sai aka yi sallah akan haka saboda masallaci ya cika ya baci wannan ta nuna muna lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a zaune wannan sallar da yayi a zaune ya nuna in baka iya tsayuwa saboda rashin lafiya ko wani uzuri to zaka yi sallah ne a zaune idan baka iya sallah a zaune to an baka dama kai sallah a kwance a kwancin nan an baka dama kai sallah a hannun dama in baka iyawa sai kai a hannun hagu in baka iyawa sai kai a rairan in baka iyawa duk yadda kake iyawa kai haka wannan shine abun da ya tabbata a sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa sallaha kadhalika maratan ukhra qabla hadhihi hida ishtata wa sallan nas wara'ahu qiyaman wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka bayan wannan sallah da yayi ta rashin lafiyarsa yayi sallah a zaune ba mutane sallah to wata rana kuma yayi wata rashin lafiya wanda ba wannan rashin lafiyar ce ba sai sallah a zaune mutane na bayan sa wa sallan nas wara'ahu qiyaman su kuma mutane sai suka yi sallah bayan sa a tsaye fa shara ilaihim an yulisu sai musu ishara cewa to ku zauna fa jalasu suka zauna falamman sarafa lokacin da ya kare sallah qala in kittum anifan lataf'aluna fi'la farisa warrum yaqumuna ala mulukihim nazo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace dazu kadan da kun yi aiki irin aikin da farisawa da rumawa ke farisawa dan iran rumawa dan italy lokacin zuwa manzo Allah wannan su ne manyan daulolin duniya farisa da rum to haka suke yi wa sarakunan su yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'udun suna tashi tsaye domin girmama shuwagabannin nasu su shuwagabannin suna zaune ku kuma sai ku tashi a tsaye to haka sarakunan ke yi a zamanin farisawa da rumawa annabi yace ku ma yanzu da kun haka kun gani ina zaune ku ko kuna tsaye ba gare ni kuna sallah kadan da kun yi abin da Yahudawa wa Farisawa da Rumawa suke yi fala tafalu annabi yace to karku haka idan limaminku innama ju'ila al-imamu li utamma bihi dama an sanya liman don ai koyi da shi sauraka fa idhara ka afarka'u in yayi ruku'i sai ku yi ruku'i wa idhara fa afarfa'u in ya dago sai ku taso wa idha salla jalisa idan yi salla zaune fa sallu julusan ajma'u nakuma dukkanin ku sai ku yi salla a zaune wannan shine abinda wannan hadisi ya nuna muna sallar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nan lokacin da wata rashin lafiyar da kamin ya rasu wannan malamai sun kai maganganu game da wannan idan yanzu za ku yi salla tare da liman kuma liman baya iya tsayuwa to za ka yi salla ne a tsaye shi ko liman yana zaune ko ko a mafi kyau shine ku samu liman da ke iya tsayawa tunda ku kuna iya tsayawa sai muku salla babu limami da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tassa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada sallar amman shi ma ya ce ma Abubakar ya ba mutane sallah to Abubakar ne zai iya shi yasa ma manzo Allah da ya tambaye shi me yasa lokacin da yake ma ka cigaba da sallah sai ka kiya ka dawo yace bai yiwa gare ni in wuce gaban manzo Allah in bashi sallah to haka sai malamai suka ce kinan idan har ya zama ku limamin ku ba da lafiya to dama akwai na'ibin sa yana iya tashi sai to sai ku sashi ya ba ku sallah a tsaye kar ya zo ya bada sallah a zaune ku kuma ku yi a tsaye ko ku ya bada sallah a zaune ku kuma duk ku zauna kuna lafiya kalau a ku sa wanda adda lafiya idan ya zama an rasa mai lafiya to nan sai ku yi sallah dukkanin ku zaune tunda dukkanin ku ba ku da lafiya wannan shine magana mafi zama mai kyau amma idan liman bai da lafiya to bai kamata ya bada sallah ba ya bari wanda ke lafiya ya bada sallah wannan shine magana mafi zama mai kyau amma kuma idan ta rutsa hakan ta faru limamin da bai da lafiya ya ba ku sallah kuma a zaune ku kuma kuka yi sallah bayan sa a zazzaune sallar ku tayi haka kuma idan kun ka bi shi a tsaye sallar ku tayi amma kun yi abinda ba bai kamata ba wannan ita ce magana mafi kyau ko in ce wato ikhtisar na maganganun malamai da kuma tarjihi wannan kuma hadisi na karshen nan ya nuna mana wasu abubuwa daga ciki ya nuna muna haramcin mutum ya tashi don shugabansa ya tashi don wani babban mutum a'a wannan ya nuna haramun ne malamai suka yi maganganu suka ce to akwai alqiyamu li ajlihi akwai qiyamu wato qiyamu lahu kenan sannan akwai alqiyamu ma'ahu sannan akwai alqiyamu ilaihi suka ce to cikin su akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba suka ce guda ya halatta daga cikin su menene biyu su halatta a cikin su alqiyamu ila ilaihi ya halatta kuna zaune sai wani mutum ya shigo wanda kuke ganin girman sa kuke ganin kimar sa ya halatta ku tashi ku tarbe shi don ku gaisa da shi ya halatta wannan karramawa ne girmamawa ne ga shugaba ya shigo a inda yake zama misali ofishinsa ko kuma a'a ya shigo a wani mashiga ko kun hange shi a tafi kuna zaune ku tashi ku tarbi shugaban naku ya halatta domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma wasu su tashi su tarbi shugabansu lokacin da aka je ana wani sulhu na Yahudawa sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ya halatta na ɗaya kenan haka alqiyamu ma'ahu tsayuwa tare da shi shi ma ya halatta misali shugabanka yana tsaye to bai halatta kai kuma ko ka zo yanzu ka zauna ba a'a ka tsaya yadda shugaban yana tsaye yanzu ko wani mutum yana tsaye kai ma sai ka tsaya ku gaishe shi a tsaye ba yana tsaye ba kai ka zauna yana tsaye kai ma sai kai tsaya wannan tsayin ya halatta suka ce wanda baya halatta shine kawai shugabanka wai don yana shugaba don yana da girma ko yana da kima yana zaune ku tashi tsaf gabansa ku yi mai suko suko a gabansa wai don girmamawa zuwa gare shi yana zaune suka ce wannan baya halatta amma idan yana tsaye kuka tsaya tare da shi wannan ya halatta wannan shine abinda malamai suka ambata amma kuma sun ce akwai tsayuwar da kuma ya halatta wanda shugabanka na zaune kai kuma kana tsaye suka ce in suke ruti kake wanda ke bashi kariya an ga cikin jagorori sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani yana tsaye aka kawo masa security yana tsaye yana tsaye da gaba baya gare shi to suka ce wannan ya rata in matsayin security kake kila shugabanka ne yana wani jawabi kana tsaye baya gare shi wannan security ne kai halitta ko kuma malami ne mai wa'azi security na tsaye baya gare shi domin security tsari lafiya sada tsari lafiya al'umman da ke wannan gurin kulawa da yadda wurin yake wannan suka ce duniya halatta amma kawai digangan kawai yana zaune duk ku tashi tsatsaye a'a to duk ba security ne duka ba sauran mutane suna zaune amma su security suna tsaye to kaga wannan ya nuna wato su wani aiki ne suke a nan tsaye wannan ya halatta to wannan ne shine takaice daga cikin maganganun malamai game da wayannan matsalolin kuma wannan ya nuna mana kenan mun kai ƙarshen bayani game da abin da ya shafi alqiyamu mu ambace ababe guda biyu shine fuskanta alqibla da kuma alqiyamu mu ambace su suna cikin rukunai kuma yin magana akan su Allah subhanahu wataala ya samu dace madarasin mu na gaba zamu ci gaba inda muka aje zamu tashi bayani game da sallan mara lafiya shi ma kansa zamu cin masa da yarda Allah a karatun mu na gaba abu da makaranta daidai Allah shi bar lada kuskure kuma Allah shi yi muna wasu yana kallahu ma biyam dika shar wallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.